This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashocin gidajen radio amfani da Safara'a da Sarauniya da Nomad FM da Dalol FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma dai Sarfila Hashin Gumelle daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Cikin shirin namu na yau za ku ji a jamhuriyar Niger wata kotun daukar ƙara ta yi watsi da buƙatar bada belin tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasar, wato Hamma Amadu.
Ka ba abin da shahe mu cikin harkar Hamma, juji ne a tsare da Hamma. Hamma ya taka doka, to mize hana doka ta ka tabuge shi. In juji ya yi mai shari'a ta ƙare, in ya sake shi kuma ta ƙare.
Za kuma mu kawo muku labarin awan gaba da ɗan majalisa kuma ɗan takarar gwamnan jihar Ondo, Victor Olabiton, da wasu sojojin bogi suka yi. Haka kuma kamar kowace litinin, Aliyu Mustapha Sokoto zai kawo mana labaran wasanni. Amma duk waɗannan sai kun ji yadda runa yake ciki.
Jama'a assalamu alaikum. An fara gudanar da ayyukan jinƙai na samar da agajin abinci, magunguna da kuma barguna a wasu garuruwa guda uku na ƙasar Sham ko Siriya, inda mutane suka yi ta mutuwa a sanadin yunwa bayan da dakarun gwamnati da na 'yan tawaye suka hana sukunin shiga ko fita daga cikinsu. Wani kakakin ƙungiyar agaji ta Red Cross ya ce a yau Litinin kwambar motoci ɗauke da kayayyakin ta shiga garin Madaya a kusa da bakin iyaka da Lebanon da kuma garuruwan Fua da Kafraya da ke lardin Idlib a kusa da bakin iyakar ƙasar ta Sham da Turkiya. Garin Madaya yana hannun 'yan tawaye kuma an shafe wata da watanni dakarun gwamnati suna killace da shi. Agajin abinci na ƙarshe da ya shiga garin shi ne cikin watan Oktoban bara. Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙungiyar sanya idanu kan haƙƙin bil'adama a ƙasar Sham sun ce mutane da yawa sun mutu saboda yunwa. A jiya Lahadi, ƙungiyar Medicine Sans Frontier ta ce ƙarin mutane 5 sun mutu saboda yunwa a wannan gari.
A yau Litinin ne Pakistan ta buɗe wata sabuwar tattaunawa da nufin farfaɗo da shirin samar da zaman lafiya a makwabciyarta Afghanistan. Wannan wani yunƙuri ne na neman janyo Taliban da ke yaƙar gwamnati a Kabul su komo kan teburin shawarwari. A yayin da 'yan Taliban suke zafafa har-haren da suke kaiwa, wakilan Afghanistan da China da Amurka da kuma Pakistan da ke tsaro taro a Islamabad sun yi kira da a tattauna kai tsaye tsakanin gwamnati da 'yan Taliban a wani shirin samar da zaman lafiya da zai yi ƙoƙarin tabbatar da haɗin kai da ɗiyaucin yankin ƙasar Afghanistan. Ƙasashen huɗu sun ce za su sake tattaunawa a ranar Litinin mai zuwa. Mai ba Prime Minister Nawaz Sharif na Pakistan shawara kan harkokin ƙasashen waje, Sartaj Aziz, ya ce babban burin shirin sasantawar shi ne samar da yanayi na shigar da Taliban cikin tattaunawar sulhu, tare da yi musu tayin abubuwan da za su kawar da su daga yin amfani da zub da jini wajen cimma burinsu na siyasa.
Labaran duniyar ake sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Mexico ta fara ɗaukar matakan miƙa ma Amurka babban madugun dillalan miyagun ƙwayoyi Joaquim El Chapo Guzman domin ya fuskanci tuhume-tuhume da dama masu nasaba da ɗaruruwan ton na muggan ƙwayoyin cocaine da heroin da wasu miyagun ƙwayoyin da ya shigar Amurka daga bakin iyaka. A can baya gwamnatin Mexico ta ƙi yarda da buƙatun Amurka na miƙa mata Guzman, to amma sai ta canja ra'ayinta bayan da madugun dillalan muggan ƙwayoyin ya sake tserewa a karo na biyu daga wani gidan kurkuku watanni 6 da suka shige. A ranar Juma'a da ta shige ne aka sake kama shi bayan musun yi rahoto da jami'an tsaro a ƙasar ta Mexico. Jiya Lahadi, wasu jami'an ƙungiyar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa, wato Interpol, sun yi tattaki zuwa cikin kurkukun da ake tsare da El Chapo domin miƙa takardun sammacin kamawa da miƙa shi har guda biyu. Ɗaukar matakan shari'a na miƙa Guzman ga Amurka na iya ɗaukar watanni, to amma kuma hukumomin Mexico sun lashe suka ban gaggauta yin haka bayan da lauyoyinsa suka sha alwashin yin adawa da duk wani mataki na miƙa shi ga Amurka.
Daga ƙarshe wani jami'in gwamnatin Koriya ta Kudu ya ce ƙasarsa da Amurka suna tattaunawa wasu ƙarin makamai ko kayan fada na Amurka da za a iya girkawa a yankin ƙasashen Koriya. Kwana guda a bayan da jiragen saman kai harin babban samfurin B-52 bomba suka yi shawagi a samaniyar Kudu a wani matakin maida martani ga gwajin nukiliyar da Arewa ta yi na baya-bayan nan. Wani kakakin ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu, Kim Min-sook, ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa Amurka da Koriya ta Kudu suna ci gaba da tattaunawa a ko yaushe kan ƙarin makaman da za a iya girkawa, ba dai ƙara bada haske ba. Kamfanin dillancin labaran Faransa na Yonhap na Koriya ta Kudu sun ba da rahoton cewa ƙarin makaman da ake tunani sun haɗa hadda jirgin ruwa, jirgin ruwan saman yaƙi mai amfani da nukiliya wanda a yanzu haka yake ƙasar Japan, da jiragen kai harin bamabambai samfurin B-52 da jiragen ƙarƙashin ruwa masu aiki da ƙarfin nukiliya da kuma jiragen saman yaƙi samfurin F-22 masu layar zana. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. To madalla, a jamhuriyar Niger wata kotun ɗaukaka ƙara ta yi watsi da buƙatar ba da belin tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa. Bugu da ƙari, ɗan takarar jam'iyyar Modan Lumana ta Hamma Amadu, wanda hukumomin ƙasar suka damƙe kan zargin ɗaya daga cikin matasa da laifin sayan jariri a Najeriya. Sula Mumin Brahma ya halarci zaman taron kotun, ga rahoton da ya aiko mana daga Yamai.
Irin yadda magoya bayan tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasar Nijar Hamma Amadu ke nuna fushinsu kenan a farfajiyar kotun ɗaukaka ƙara ta birnin Yamai saboda matakin watsi da buƙatar ba da belin ɗan takarar na jam'iyyar Modan Lumana da alƙali ya bayyana da hantsin yau Litinin cikin ɓacin rai har ma da hawaye, wasu magoya bayan na ɗan siyasar suka yi ta tsokaci.
Ina bayan Hamma yau. Ina baya Hamma gobe. So dubu an kakere Hamma, ina baya gare shi. Kuma Hamma ya kwanta da hankali shi, yana kaso, bai kaso. On fa fote kura Hamma, Allah shi ya san gaskiya. Mu wanga bai sa mu tsoro, mu hita baya Hamma. Banne labura Hamma.
Shugaban kungiyar Ashir ta magoya bayan Modan Lumana, masu fafutukar ganin sun dora Hamma Amadu akan madafun ikon Nijar a zaben watan gobe Ibrahim Bana, da ke nuna rashin jin daɗi akan hukuncin kotun, ya ƙara da cewa
mu ga ganin mu Muhammadu Isuhu yana tsoron Hamma Amadu a cikin takara. Yayi abin da yake iya yi. Cour constitutionnel ta yi validin candidature ke Hamma, yau Cour constitutionnel ta yi valide. Kenan abin da suke so a ce Hamma yana cikin kaso don bai iya zuwa campaign. Wanga da kenan sunan shi Hamma Amadu, wanga Hamma Amadu, wanga Hamma Amadu, wanga Hamma Amadu, ni ma sunana Hamma Amadu. In sun kama Hamma Amadu guda, akwai dubunne-dubunne Nijar.
Sai dai a martanin da ta mayar a tabakin kakakinta Alhaji Asumana Muhammadu, jam'iyyar PNDS tarayya ta ce ko kadan ba hannun gwamnatin Isu Muhammadu a wannan badakala.
Abin da ke son mutane su sani, justice hanya ta daban, hanya shugaban kasa daban. Saboda haka ba abin da ya shahe mu cikin harkar Hamma, juji ne a tsare da Hamma. Hamma ya taka doka, to me zai hana doka ta katabuge shi? In juji ya yi mai shari'a ta kare, in ya sake shi kuma ta kare. Amma a matsayin mu na gwamnati, dole mu nemi inda Hamma yake makamu mu ba justice. Aikin gwamnati na mun kai, ministan cikin gida ga aikin da ya yi, ya kamo ya ba juji.
Hamma Amadu na daga cikin mutane sama da 20 da hukumomin Nijar ke zargi da laifin sayan jarirai daga Najeriya, sai dai ya zuwa yanzu shi kadai ya rage a gidan yarin da aka bada ajiyarsa tun a ranar 14 ga watan Nuwamban shekarar 2015, jim kadan bayan da ya dawo daga gudun hijirar watanni 15 a kasar Faransa. Dalilin da yasa ya bayyana wannan badakala a matsayin wani bita da kullin siyasa, zargin da masu mulki suka sha musantawa. A dai bangare, daukacin lauyoyin jamhuriyar Nijar sun shiga yajin aikin wuni daya a yau Litinin domin nuna ɓacin rai akan matakin hana musu ganawa da wasu 'yan adawa da hukumomin ƙasar suka kulle ba tare da an sanar da danginsu laifin da ake zarginsu da aikatawa ba. Kiran na kungiyar lauyoyi ya samu karɓuwa a dukkan kotunan da na zagaya da hantsi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaishe da Salamu Mai Barma, wasu sojojin bogi sun yi awan gaba da tsohon ɗan majalisa kuma ɗan takarar gwamnan jihar Ondo a ƙarƙashin tutar jam'iyyar APC. Daga Abuja, Nasir Adamu El-Hikaya ya haɗo mana da wannan rahoto.
Labarin sace Mr. Victor Olabitan wanda ya faru tun safiyar yau dinnan ya zo ne wuni biyu bayan ya ayyana neman tsayawa takarar gwamnan Ondo karkashin jam'iyyar APC da zai a banana. Ondo dai yanzu na karkashin gwamnan Mimi Kone da har ila yau shine shugaban kungiyar gwamnonin babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP. Mr. Olabitan wanda tsohon kakakin majalisar jihar ne rahotanni sun nuna ya taso ne daga birnin Akure inda ya fada tarkon barayin a nan Abuja. Na nemi karin bayani daga jam'iyyar APC inda tace tana bincike kan labarin. Tazara irin wannan lamari na sace mutane don samun kudin fansa ya sanya rundunar yan sanda daukar karin matakai na yawaita jami'an tsaro a dukkan magamar motoci a nan Abuja.
10 BMWs power bikes we should be deployed to every state of the federation with time.
Zamu tura babura daukar matakin kota kwana don shiga lunguna kan irin wannan akasin kuma kun san yadda muka kwato Chief Olufalaye da aka sace don samun kudin fansa. Inji su feto jana na yan sandan Najeriya Solomon Arasi. Tuni dai wasu suka fara danganta lamarin da siyasa, inda nan take babban jami'in PDP na Arewa maso yamma Faruk Ahmed Gusau Shetimar Rija ya ce ai wannan ba sabon abu bane.
Ina yi baka wani labari a yankin mu jihar Zamfara. Talakawa ma ake sacewa ana garkuwa da su ana ansa kuɗi. To dan haka wannan bai zan wani abin da za a je a ce wai yana da kawo matsala ba.
Mu fa sa'a 48 kawai bayan ayyana cewa zai tsaya takarar gwamna karkashin jam'iyya mai ci wannan abun ya faru.
To ai yanzu ba ya alaka da cewa wacce jam'iyya ce ko jam'iyyar su ce maybe yana cikin yan takara hitattu waɗanda suka yi shi yake kowa kurjini daga ciki sai su ga bari su yi haka dan su karye lagon shi. Kuma mai wane kuma abokan adawa shi suna iya mishi haka. Dan haka wannan abu ni ba zan dauke shi cewa in dauke shi side guda ba dan ina jam'iyyar PDP. Dole ne ka hadi gaskiya. Shi mutum yana da kurjini daga cikin jam'iyyar shi ana iya hukunta shi a kame shi a tsare kuma daga kuma wani azafa ci ana iya dauka shi a sarrafa shi kuma mai wa Allah dai tsare kada su halaka shi su saki shi madaran shi shi muke ma fata.
Yanzu dai za a jira ga yadda rundunar yan sandan za ta iya gano barayin ne ko sai an biya diya ko ko a ce a gano makasudin sace Mr. Victor Olabitan shin yana dangantaka da siyasa ne ko kuma neman kudin fansa ne. Nasiru Adamali kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Alhikaya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni.
A cikin shirin labaran wasanni wannan litinin ne za mu leka gasar cin takobin kokawa gargajiya da ake a jamhuriyar Niger.
Watakila isa ka na doso zai maimaita wannan abin da ake dangantawa da abin mamaki.
Koya in Niger din da ke Najeriya ke je kanka da bindigau?
A to can na dai Niger mu a Sokoto dai mun yi sanin bindigau.
An kammala gasar cin gwamna a jihar Neja amma akwai korafi.
Wannan wasan from beginning to the end gaskiyan an yi robin ina. Yawwa saboda na samu two penalties amma ba a ban ba.
Za mu ji kuma yadda ta kaya a wasannin League na kasashen Turai a ƙarshen makon nan da muka faru.
To sai dai hawan teburin na Barcelona ya kasance na wucin gadi.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwa mu da ku a shirin labaran wasanni. To bari mu fara shirin yau da yin ta'aziyya. Taziya ce ga iyalan shugaban tashin kula da baki da hidimomi na hukumar kwallon kafa ta Najeriya Ibrahim Abubakar, wanda wasu da aka ce yan fashi da makami ne suka shiga gidansa suka hallaka shi da sanyin safiyar ranar Laraba wancan makon da ya wuce cikin talatinin dare. Shi dai Ibrahim dan shekaru 43 da haihuwa an ce yana gida lokacin da su wannan mutanen da aka ce yan fashi ne suka shigo cikin gidan nashi suka cinna wannan ta'asa. Ya ba duniya, ya bar mace ɗaya ta aure da kuma ƴaƴansa maza guda uku. Allah ji kansa ya rahamshe shi. To bayan mun gama ta'aziyya bari mu je jamhuriyar Niger, inda daga duka alamu mutane sun kagara game da wasan gasar cin takobin na gargajiya da ake yi, musamman kowaye zai cinye takobin nan na ƙasa baki ɗaya.
A ranar Juma'a ne da ta gabata aka gudanar da bikin buɗe karo na 37 na kokowar gargajiya ta jamhuriyar Nijar. An tashi kokowar safiyar yau Litinin
Agades na da dan kokowa guda biyu da suka rage mata ciki har da Lamino mai dabba tsohon zakara. Yannan tawa tana da ɗan kokowa guda biyu kuma daga cikin waɗanda suka kwadi har da wanda ake ji a tawar da ake ce ma Raba Gardama. Doso mai masabkin baki tana da ɗan kokowa guda biyu waɗanda suka rage mata a halin yanzu daga ciki har da Isaka Isaka zakar nata wanda ke rike da takobin na ƙasa wanda yau da sahe ya hankade Bindigau na Maradi. Ita ko Maradin ta Bindigau guda ɗan kokowa rage mata. Difa tana da guda biyar, Zandar da Tilaberi ba su da ɗan kokowa ko guda a tsaye a halin yanzu. Kuma na tsallaka Ilela Local Government ta Tarayyar Najeriya sane da cewa mutane na yin dandazo gaban talabijin da kuma kewaye radio ka domin saurare da kallon irin yanda kokowar ke tafiya a makwabciya Najeriya a can. Amma na iske mutane sun kewaye talabijin suna ta kallon kokowar kuma na dauki ra'ayoyin su.
Me sunan ka mallam?
Isaka sunana.
To Alhaji Isaka, gashi dai Niger ana kokowa kuma bisa ga dukkan alamu ko anan Najeriya tana ci gaba da dokar hankalin jama'a. Me zaka ce?
Alhamdulillah, gaskiya akwai abin kyautata abin shawa gaskiya cikin lura.
Kuma haka kuke ci gaba da kallo?
Ah, muna kallo sosai.
Sai an kare duk kwanakin da za a yi.
Duk kwanakin da za a yi sai an kare muna kallo insha Allah.
Latijo, me sunan ka?
Hassan.
Hassan. Kai mutuna Laila kake?
Insha Allah.
To me za ka ce game da wannan kokowa ta Niger?
Kawai sai in ce alhamdulillah, Allah kuma Allah ba mai rubuta.
Alhaji Ma'azu mai baruta.
To Alhaji Ma'azu, me za ka ce gashi naga kun hoke talabijin kuna ta kallo a nan Laila lokacin.
Kuma aikin kenan na saboda mi saboda duk shekara mu sai mun bi kokowa da inda aka yanta da mu da gwamnatin mu. Ko bayan Allah so ya da jama'a zamu bar garin ga. Saboda mi saboda muna da shawara da ita tana cikin rayuwarmu.
A dai tarihin kokowar gargajiya ta jamhuriyar Nijar, Muhammadu Idi Komando na tawa ne kawai ya taba lashe takobi a gida. Watakila Isaka Isaka na doso masu masarkin baki zai maimaita wannan abin da ake dangantawa da abin mamaki a zo jahar ku ta lashe takobi. Haruna Mamman Bako, birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To gaishe ka Haruna. To yan Niger da ke Najeriya kuma su ma sun kasa kunni sun bude ido dan kallon yadda ta kaya a wajen wannan wasannin gargajiya na kokawa din da ake musamman sun maida mutane game da kayan da Saidu Yawa Bindigau.
Ni ne Ali Nigeria mazaunin Dosun.
To Ali Nigeria, yaya ka ji a game da kayan da aka yi wa Bindigau?
Gaskiya Najeriya ya kware saboda mu yan Dosun muna muka samu nasara bisa ga yan Maradi. Sai sanace mana Najeriya kada da aka yi kware da gaske.
Ba ha ganin cewa wata rana shi ma zai kai.
Eh to ayi lokacin sa kuma wannan shi kuma Isaka Isaka shi lokacin sa yanzu da ake cikin yanzu nan.
Muhammadu.
To Muhammadu, yaya ka ji a game da kayan da aka yi wa Bindigau?
Ban ji daɗi da an kara shi ba.
To saboda me da baka ji daɗi ba?
Saboda mine ina son shi tsohon dan kokowa ne kuma mutun ne mai kurjini.
Mahmuda, a gaskiya na ji dadin kayan da an kai mishi.
Me yasa ka ji dadi?
Saboda yaro matashi ya kada shi yasa na ji dadi wannan.
Ali Nijar, gaskiya na ji dadin Isaka da ya kada Bindigau.
Saboda me?
Domin shi Isaka matashi ne kuma yana cikin wadanda muke supporta a yanzu bisa kan Bindigau.
Sunana Lawai Sani, Najeriya. Gaskiya wannan kokowa da aka yi ban ji dadi ba.
Me ya baka ji dadi ba a ciki?
Saboda bawon Allah nan ina son shi.
Shi wanda aka kaso ya Bindigau kenan?
Eh, shi Bindigau ina son shi saboda yana tsohon dan kokowa. Ban ki ba ya shekara 5 ma bai je ƙasa ba.
Sakaina Najeriya. Bindigau ina ji ana ta faɗi ne zarumina.
To ya ka ji da aka kare shi?
To Bindigau dai yana zuwa har Sokoto, ya alaka da Sokoto ba mu so a kasai.
Wato baka ji dadin kare shi ba kenan?
Ban ji dadin ka da Bindigau don ya alaka da Sokoto ko shi ana faɗi ne a Sokoto. Bindigau.
To shi dai ka da mutane fa?
A to can na dai Niger, mu a Sokoto dai mu sai sanin Bindigau.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To gaishe ka Hassan. Yanzu kuma sai jihar Niger ta cikin Najeriya din, inda aka kammala gasar cin kofin gwamnatin jihar Niger din amma da korafe-korafe a wasu wurare.
Karamar hukumar Kacha ne dai ta lashe kofin a wasan karshe da ta buga da karamar hukumar Mashegu da ci 5-3 a bugun daga kai sai mai tsaron gida. To amma mai horar da ƴan wasan karamar hukumar Mashegun Ibrahim Matane ya ce duk da yake sun yarda da shan kaye amma an yi masu danniya.
Wannan wasan from beginning to the end gaskiya an yi robin ina. Yawwa, saboda na samu 2 penalties amma ba ban ba. Kuma second one an zo an ba defender, now last man ina wanda nake jin shi an bashi red card.
Daya daga cikin yan wasan karamar hukumar Kacan Ahmad Yahaya Liman ya ci alƙalin wasan yayi iya kokarin sa.
Ah gaskiya referee din ya alƙalin wasan yayi kokari da ya kura wasan 50-50. Gaskiya despite da ya suna da red card amma gaskiya yayi kokarin sa.
Mai masaukin baki dai karamar hukumar Kwantagora ita ne ta zo na uku bayan da karamar hukumar Sulaja ta ki zuwa su buga wasan su na kusa da karshe da karamar hukumar Kwantagoran. Shugaban hukumar kwallon kafa a Kwantagoran Alhaji Kabiru Master ya ce ai duk da haka sun ci gaba
a cikin mutum 25 a ce ka ci na uku ai ba karamin nasara da ci gaba muka samu ba.
To sai dai ga alama karamar hukumar Sulajan da ta ki zuwa buga wasan karshen da Kwantagora na fuskantar hukunci. Inje shugaban kungiyar kwallon kafa a jihar Niger Comrade Ahmad Fresh.
Eh yanzu zamu je mu duba kundin tsari na wannan gasa na kungiyar kwallon kafa ta jihar Niger da kuma kundin kwallon gaba daya na tsari na kofin gauna mu ga hukuncin da ya cancanta a musu shine za a yi.
Amma dai tabbata za a yi hukunci.
Za a yi hukunci dole ne.
Ibrahim Musa Gusau shine shugaban kungiyar kwallon kafa a jihar Zamfara wanda kuma shine ya wakilci shugaban kungiyar kwallon kafa na Niger.
Ya zama wajibi gare mu da ni da wasu membobin mu na hukumar zatawa ta kwallon kafa da wasu chairmomin mu da jahohi kamar guda goma mu ga yadda ce mu zo domin mu nuna jin dadin hukumar kwallon kafa ta Najeriya bisa ga kokarin da shi wannan gwamnati yake yi don ganin cewa ya taimaka mana wajen cimma burin mu na rawado da al'amuran wasan kwallon kafa.
Mataimakin gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ketso ne ya wakilci gwamnan a wajen rufe taron.
Irin gasan nan yakan sa hadin kai kuma yawanci matasa wanda su ba su da aikin yi za su yi daga nan wurin su koya kuma su shiga cikin wannan gasa.
An dai raba kyaututtuka ga waɗanda suka yi nasara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Tuwa gaishe ka Mustapha. To yanzu lokaci ne da zamu san yadda ta kaya a filayen wasannin kasashen Turai da na kasashen duniya baki daya kamar yadda muka saba a kowane mako.
Zamu soma ne da kasar Spain inda Barcelona ta sami darewa saman teburin gasar La Liga ta kasar a ƙarshen mako sa'ad da ta doke Granada da ci 4 da nema. Albarkacin Lionel Messi wanda ya zura mata kwallaye 3 a wasan. To sai dai hawan teburin na Barcelona ya kasance na wucin gadi domin ko bayan kwana daya wato jiya Lahadi Atletico Madrid ta sake komawa matsayinta a saman teburin bayan da ta bi Celta Vigo har gida ta doke ta da ci 2 da nema. Real Madrid ce ta uku a tebur ita ko da maki 40 bayan da ta lallasa La Coruna da zunzurutun ci 5 da nema. Albarkacin Gareth Bale wanda ya zura mata kwallaye 3 a wasan wannan kuma shine wasa na farko da Real Madrid din ta buga a karkashin sabon kocin ta Zinedine Zidane wanda wannan gagaruman nasarar ke alamta wata kila ya shigo da kafar dama. A kasar Italiya kuma zakarun gasar Serie A wato Juventus suna ƙara matsawa sama a kokarin kare kambin su domin ko a wannan makon ta yi galaba ne akan Sampdoria da ci 2 da 1 lamarin da yanzu ya dora ta a matsayin ta biyu a tebur da maki 39 tare da tazarar maki 2 kacal da wadda ke saman ta wato Napoli mai maki 41 wacce ita ko ta lallasa Frosinone da ci 5 da 1. A Ingila kuma wasannin gasar kalubalen ka ta FA ce aka fafata a ƙarshen makon nan inda Manchester City ta doke Norwich da ci 3 da nema. Arsenal ta doke Sunderland da ci 3 da 1 yayin da Manchester United ta kwaci kanta da ƙyar sa'ad da ta sami bugun penalty ta kuma doke Sheffield United da ci 1 mai ban haushi. Chelsea ta doke Scunthorpe da ci 2 da nema. Tottenham ta yi kunnen doki da Leicester da ci 2 da 2 yayin da Liverpool ma ta yi kunnen doki da Exeter da ci 2 da 2. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To gaishe ka Murtala. To jama'a abin da ya sauka kenan a shirin labaran wasannin wannan Litinin sai wucin Allah kai mu a madadin wakilan mu da kuka ji a yau wanda suka hada da Haruna Mamman daga Niger da Hassan Umar Tambuwal daga Ibadan ta Najeriya da Mustapha Nasiru Batsari daga Mina da kuma Murtala Faruku Sanyina daga Sokoto. Ali Mustapha Sokoto ne a Washington.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A faɗin duniya, a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, da Vietnam, da Syria, da Russia, da Iran, da sauran ƙasashe, rayuwar 'yan jarida na cikin mawuyacin hali, kuma faɗar albarkacin baki na cike da fuskantar barazana. Gwamnatin da ke kare haƙƙin 'yan jarida ya ba da sanarwar hallaka sama da 'yan jarida 60 da kuma ɗaruruwan da ke gidan kasu da kuma da dama da suka yi batun dabo a shekarar 2014. Kungiyar Reporters Without Borders ta lura da cewa a kokarin da wasu gwamnatoci ke yi na hana ƴan jarida yin magana ya hada da yi masu katsalandan da cin mutuncin su da kuma sa doka mai tsanani akan kungiyoyi masu zaman kansu da kuma barazana daga shugabannin siyasa. A yayin da yake magana a Jami'ar Columbia da ke birnin New York ta ƙasar Amurka a ƙarƙashin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da ayyukan diplomasiya da walwalar jama'a Richard Stengel, wanda shi ma tsohon ɗan jarida ne, ya kwatanta 'yancin faɗar albarkacin baki a matsayin wani 'yanci na bil'adama. Ya ƙara da cewa ƙalubalen da wannan 'yancin ke fuskanta a yau ya zama mai matuƙar ɗaure kai fiye da yadda yake a shekaru da dama da suka gabata. Ya bayyana irin haɗarin da 'yan jarida ke shiga a irin yankuna da wuraren da ke fama da tauye haƙƙin faɗin albarkacin baki da kuma ƙasashen da ke ƙarƙashin mulkin kama karya. A lokutan da suka wuce, 'yan jaridar da suka yi ƙoƙarin fallasa gaskiya kan samu kyakkyawar mafaka a cewar Sakatare Stengel, amma a yanzu su wasu gwamnatoci da ƙungiyoyi irin su ISIL ke kai mahari. Goyon bayan faɗin albarkacin baki na ɗaya daga cikin manyan muhimman manufofin Amurka na ƙasa da ƙasa. Yana ɗaya daga cikin batutuwan da jami'an diplomasiya Amurka a duk inda suke a faɗin duniya kan ambata a yawancin tarurrukan da gwamnatoci kan haɗu. Ɗaya daga cikin shirin ya tana da yadda za a horar da 'yan jarida domin su kare kansu da na'urorinsu da kuma lafiyar jikinsu a duk faɗin duniya. Kuma Amurka za ta zuba jarin kuɗi dalar Amurka sama da miliyan 100 a shirye-shiryen 'yanci ta yanar gizo, wanda zai samar da kayan aiki da horas da dubban ƙungiyoyin jama'a da 'yan jarida a faɗin duniya. Da ƙarshe, a wani mayar da martani akan tauye haƙƙin yaɗa labaru daga ƙungiyoyin 'yan ta'adda da gwamnatocin kama karya, Sakatare Stengel ya ce Amurka na iƙirarin ba da sarari domin faɗar gaskiya kuma ɗacinta domin murƙushe farfaganda ƙarya da kuma tallafawa kafafen yaɗa labaru masu zaman kansu a faɗin duniya da kuɗaɗe da kayan aiki da kuma dabarun aiki. Bugu da ƙari, kamar yadda shugaba Obama ya bayyana, 'yan jarida ne ke ba jama'a dukkan damar sanin gaskiya a game da ƙasashensu da su kansu da gwamnatocinsu, kuma hakan shi ne mafi alheri ga kowa da kuma ƙarfafa jama'a gabaki ɗaya. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau,
wanda ya kama ga labarai. Amma wannan karan a takaice.
An fara gudanar da ayyukan jinƙai na samar da agajin abinci, magunguna da kuma barguna a wasu garuruwa guda uku na ƙasar Sham ko Siriya, inda mutane suka yi ta mutuwa a sanadin yunwa bayan da dakarun gwamnati da na 'yan tawaye suka hana sukunin shiga ko fita daga cikinsu. Wani kakakin ƙungiyar agaji ta Red Cross ya ce a yau Litinin kumbar motoci ɗauke da kayayyakin ta shiga garin Madaya kusa da bakin iyaka da ƙasar Lebanon da kuma garuruwan Fu'a'a da Kafraya da ke lardin Idlib kusa da bakin iyaka da Turkiya. Yau Litinin Pakistan ta buɗe wata sabuwar tattaunawa da nufin farfaɗo da shirin samar da zaman lafiya a makwabciyar ta Afghanistan. Wannan wani yunkuri ne na neman janyo 'yan Taliban da suke a gar gwamnati a Kabul da su komo kan teburin shawarwari, yayin da 'yan Taliban suke zafafa hare-haren da suke kaiwa wakilan Afghanistan da China da Amurka da kuma Pakistan da suke taruwa a Islamabad sun yi kiran da a tattauna kai tsaye tsakanin gwamnati da 'yan Taliban ɗin a wani shirin samar da zaman lafiya. Mexico ta fara ɗaukar matakan miƙa ma Amurka babban madugundin lalan miyagun ƙwayoyi Joaquin Guzman, wanda aka fi sani da laƙabinsa na El Chapo, domin ya fuskanci tuhume-tuhume da dama masu nasaba da ɗaruruwan ton na mugan ƙwayoyin da ya shigar Amurka.
To, da taƙaitattun labaran duniyar mu ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya tana gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau, Nisar Fil Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.